Kai.
La'ila.
Wato kuna ji wai duk kun bude ido ko? Kun fara Louis da bouncy na area ko?
Lallai ka.
To ni bana bari wani ya baci a hannuna.
Tabbas.
Wallahi duk wanda yana ji zai bude ido a nan.
NigerMelis.com.ng.
Yaran zamani. Zamani. Yaran zamani. Zamani. Yaran zamani. Zamani. Yaran zamani. Kai. Zamani. Yaran zamani. Zamani. Yaran zamani. Zamani. Yaran zamani. Zamani. Yaran zamani. Zamani. Yaran zamani kaga karfin hali wai karamin yaro zai ja da ni kai kana wasa da ni amma ba ka ja da ni to ban san rai ne ai ko malama tana da malami to ku mai da hankali kafin mu mai da martani take up the class na mai da favorite rapper ka dalibi they trying to jazz me but you can yaran bai ji magani kawai malam ka ba sar rai can never be enough for me
buba
zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani
a hankali ne zamu ba su magani kai I'm such a boss and I don't need your company kai labbazi gani dan gari if they fuck with us zamu sa su a kabari kai zamani boy big man the kilometer and if you talking about swag to muna da shi dan uban mutum zero filter duk abun da ka kawo ai mun fika go to J town ka tambaya why I see them go tell you I'm a classic most likely been on this rap since 99 that is precisely I'm so hard bamu using borgoko 90 suna gulma muna kullun su your girl dey pull up to my condo soon go be I tell her say classic dey on the way to the crib now so she leave everything immediately proceed zamani kai yaran zamani zamani
zamani yaran zamani
zamani
zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani
tun lokacin su Tupac da DMX ne da Gayu na muke ba su Boris akan BMX I'm an MPC of flow classic it's PMS built in nowhere ne Zambia ku je ku kawo PMS I'm one in a million the Ganera da yeah we made it a million ballin' kan Gayu nake like I'm Brazilian And I never thought I'd make it from the city I'm from Cause it's tough where I'm from Follow passing with no road Cause I'm winning muka sangari Lion King Mufasa Simon and Adajin Yankari Back in the days it was gari and kuli kuli Yanzu mu muke gudu mata don su ja kuli kuli Yo, shout out to the OG Chenji Dole don't ever ask what happened to the old me When you come against the squad Make sure kai shirin yagi Kakamata arewa mafia It's pull up surprises class Karshen zamani yaran zamani waƙan zamani Ice Arewa mafia zamani yaran zamani zamani kaga yaran zamani
NigerMelis.com.ng